billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dangane da wannan gurfanar da shi wannan Abdul Malik Tanku wanda ake gargin ya kashe Hanifa, to abinda shari'a ta tanadi shine kamar inda yake kunsha gargasin sashi na 221 na dokar Penal Code, cewa duk wanda ya kashe wani to a shari'a hukuncinsa shi ma a kashe shi. Saboda haka wannan tuhuma da take kansa, in an same shi da laifi na wannan kisan gilla da i kashe wannan yarinyar da bata ji ba bata gani ba, to shari'a za ta zartar mata hukuncin kisa ne, wanda kuma wannan dama ya yi daidai da abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da nassin Alƙur'ani, inda Allah yake cewa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, cewa mun rubuta mun zartar ga mutane cewa duk wanda ya kashe wani hukuncinsa a kashe shi, wanda ya cire wani ido hukuncinsa shi ma a cire man nasa idan, wanda ya cire farke wani hanci shi ma a farke nasa hancin, wanda ya cire wani kunne a cire masa nasa kunnen, wanda ya cire wani haƙori shi ma a cire masa haƙorinsa. Shine Allah ya ce wal juruha qisas, wanda kuma ya jiwo wani rauni to sai a auna tsayi da zurfin raunin shi ma a yi mai iri ɗaya. To kuma a shari'a kamar inda muka sani shine a mafi yawan lokaci musamman a shari'ar musulunci da irin makamin da mutum ya yi ta'addanci mafi yawa da shi ma ake mar hukunci kisa, kamar shi wannan da rashin imani ya ja shi ije ɗaɗɗaka mata guba, to shi ma hukuncinsa shine a ɗaɗɗaka masa guba kisa a daddatsa gawarsa in ya gama. Sai dai da yake da yawa malamai suna ganin cewa a shari'a shi bai halatta a yi musula ba, a yi mutilation ma'ana a daddatsa mutum. To wannan kenan. Kuma idan muka yi la'akari da tuhuma da ake yi masa ta kidnapping, to ita a shari'a tanadin da ta yi a ƙarƙashin section 274, ma'ana sashi na 274 na dokar Penal Code, shi ma ya yi tanadin cewa duk wanda ya garkuwa da wani ya sace shi da zumma ya batar da mutumin nan ko kuma ya halaka shi, to idan ya halaka shi shi ma hukuncinsa hukuncin kisa ne. To saboda haka kuma na tabbata mutane na cikin gari suna ta cikin halin rudani, musamman kasancewa shi wannan dan ta'addada aka kama da zargin kashe wannan yarinya wasu bata dubo bata gani ba, to an kama wasu mutane kuma wanda an gurfanar da su a kotu tare da su, to da yawa al'ummar gari suna cikin halin rabi-rabin su ma menene makomarsu. To tanadin da shari'a ta yi akwai abin da ake ce masa conspiracy. Conspiracy shine wasu mutane su haɗa kai su aikata laifi. To section 97 na dokar Penal Code ya yi tanadi cewa duk sa'ilin da wasu suka samu gamaryar kai da wasu aikata wani laifi kuma ya zamanto an aikata laifin, to kowanne daga cikinsu da wanda ya aikata da wanda aka haɗa baki da shi hukuncinsa za a yi ma hukunci ne daidai da na wanda ya ɗauki gabaran aikata laifin. Saboda haka za mu iya cewa waɗannan mutanen in aka same su su ma da laifi, to cewa an haɗa kai da su wajen sace yarinyar nan kuma aka sace ta daga ƙarshe wannan ya kashe ta, to in aka fi sawun shari'a aka tabbatar da haɗin bakinsa aka yi haka, to su ma hukuncin su hukuncin kisa ne. Sai da na Umar Allah ya kare da a gare shi, akwai lokacin da wasu mutane daga garin Sana'a suka haɗu su da yawa suka kashe mutum ɗaya, sai da na Umar ya ce dukkansu a fille musu kai. To wasu suke cewa ya amiral muminin ai mutum ɗaya suka kashe shi, ne sai da na Umar yake faɗan wata magana da ta zama hujja a shari'a, yake cewa law anna ahlas sana'i jami'an tamayalu ala qatli laqataltuhum jami'an, da a ce mutanen wannan garin Sana'a gabaki ɗaya suka haɗa kai domin su kashe wannan mutumin, to su ma da sai na kashe su. Sannan idan muka kalli sashi na 277 shi kuma ya tanadi cewa duk sa'ilin da aka kawo wani mutum aka baka ka boye shi ko ka ajiye shi da ka bayi ta bayyana mutumin nan satarsa aka yi, kai kuma ka boye shi ne da zumbar kasar satarsa aka yi, to saboda haka kai ma za a yi ma hukunci
daidai da wanda yi sato shi in kuma ya halaka shi har wannan hukuncin na halakawa sai a gurkunsu ba ai ma hukunci daidai da iri daidai da shi to idan muka kalli ita wannan matar shi wanda ake tuhuma shi Abdul Malik Muhammad Tanko to idan muka kalli cewa inda matarsa ita aka kawo ta ajiye wannan yarinyar tsayin lokaci to mutukar binciken yan sanda ya tabbatar cewa tana da masaniyar sato yarinyar aka yi to sashi na 277 tanadin da irin hukuncin da za a yi wa mijinta ita ma irin wannan hukuncin za a yi mata amma in ya tabbata bata sani ba to doka dama ba za ta yi aiki akan ta a ce an mata hukunci ba tunda shari'a ba ta yin zalunci to kuma akwai wani abu da ake cewa ba cinya ba kafar baya wani sa'in duk da cewa ya amsa kun san tsarin bin sawun shari'a a Najeriya yanzu ko a gaban mutum a gaban kotu mutum aka karanta mata tuhuma yace eh shi yayi to wai za a rubuta mar in dai laifin da yi yana daukar hukuncin kisa za a rubuta mar bi ba har sai shaidu sun zo sun tabbatar cewa shi yayi kuma wani sa'in shi shaida ba shaida da tafi karfi kamar shaida ikirari wanda yayi ikirarin ya aikata wannan laifin to amma akwai yuwuwar an zo gaban kotun da za ta iya yi masa shari'a ya dawo imi ara kuma baya ice bai ba to saboda haka akwai buƙatar shaidu wanda kuma shaidin nan a in akwai shaida na gani da ido sanda ya kashe ta fine and good in babu kuma ba shaida da ki wuce shi wannan wanda suka binne ta tare wanda kuma wani sa'in shari'a tana yin wani abu a kokarin a tabbatar da laifi idan ya zama to mutum biyu ko uku ne suka aikata laifi amma takarawa ɗaya ta fi ƙarfi wani sa'in to ɗaya da bai takarawa mai ƙarfi ba akan iya janye shi daga kunshin tuhuma a sa shi dan ya zama shaida shaida na cewa shi shaida ne wane da wane su suka aikata wannan laifin saboda haka saboda haka kuma ita a shari'a in an tashi kowa za a yi masa ne hukunci daidai da abin da ya aikata sannan kuma akan wannan gabar ni nake kira ga yan majalisa na jihar Kano kamar inda muka sani cewa abin da ya shafi shari'a ta kisan kai a wannan mutumin da ci zalun wannan yarinyar duk al'umma babban fatan da suke yi yanzu shine su ga cewa an zartar da hukunci daidai da inda doka ta tanada to amma wani abun takeici guda ɗaya shine a irin wannan gabar zaka ga shi wanda ake tuhuma da ya aikata laifi sai a dauki shekaru ba a yi masa hukunci ba to ya kamata ƴan majalisar mu su kalli dokokin da ake su a bangaren bin sawun shari'a a gyara su inda sa'ili daya ba tare da ɓata lokaci ba da mutum ya aikata laifi irin wannan kada a wata wata biyu ba a gama shari'a a kai dumman lokacin da za a yi masa hukunci ba sannan abu na biyu da muke fatan ƴan shari'a su ƴan majalisa su gyara a dokokin bin sawun shari'a shine rattaba hannu da kwai gwamnoni sai sun sa hannu sannan za a je a zartar da hukuncin kisa a shafe wannan daga doka duk wanda aka yi ma hukunci wata biyu ko uku bayan wannan hukuncin ba tare da ya afil ba kawai a bawa alƙalai dama na cewa already dama da sun yi hukunci haɗe da odar cewa wata uku yana wucewa ba tare da asili ba a je a zartar da hukunci tunda su a bayyane yanzu ya bayyana cewa yan siyasa tsoron sa hannu suke yi a kashe waɗanda suka aikata laifi wanda in muka kalla a jihar Kano yau wajen shekara 15 kenan ko shekara 10 rabin da a ce an sa hannu an kashe wani wanda ya kashe mutane wanda kuma zaka ga mafi yawa jan kafar da su masu rike da madafin iko suke na wajen sa hannu a had a zartar da hukuncin wanda yake kisa wani sa'in abu ne da yake da alaka da tsoron yan kungiyoyin human rights wadanda NGOs wanda kuma haka ba daidai bane Allah ya yi wa lakum fil kisasi hayatin ya ulul albab sai an zartar da hukunci na kisasi cewa duk wanda ya kashe a kashe shi sannan rabuwar al'umma za su samu dama su yi rayuwa mai daɗi assalamu alaikum